mutane kimanin 800 ne ake sa ran yiwa allurar rigakafin corona a yayin wannan kamfen ta tsawon kwanaki 10 dake matsayin ta biyu bayan wacce aka kaddamar a birnin Yamai a ranar 29 ga watan Maris din da ya gabata. Ministan kiwon lafiyar al'umma Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya yi wa manema labarai ƙarin bayani game da tsarin gudanar da wannan aiki.
Yanzu haka muna da kama a dose na vaccine da ake wajen miliyan guda 900. Wannan launin biyu na wannan shaushawa duk mun samo su babu inda babu su cikin wannan kasar. Akwai guda da ake ce ma AstraZeneca shi ne ake ma wanda ya shekara 55 da abin da ya sama, kuma akwai Sinopharm wanda ake ma dan shekara 18 abin da ya sama. Kuma kana da doke da wani ciwo ko baka doke, duk wanda yazo za a mai wannan shaushawa.
Sabanin yadda wasu kasashe mutane ke dare-daren abin da suka kira illolin da ke tattare da allurar corona, har yanzu ba a sami korafi daga wasu ba game da sahihancin rigakafin a nan Nijar makonni kusan 5 bayan kaddamar da kamfen farko da ke shafar dubban mutane, in ji Dr. Adamu Fumakwai Gado na asibitin Kwararru Hopital General de Reference.
Cikin satin ga hudu an samu mutum 2,204 da suka yi wannan shashawa a cikin wanga asibitin na Hopital de Reference. To kun san kuma shashawa biyu ne ake yi, aka maka ita wannan ta China, aka maka ita yau, kenan bayan sati uku sai a maka na biyu. To kuma wa'annan na biyu su ma an samu mutum 1,110. Ba mu samu matsala ba irin wagewa da za ta ce mutum ya yi abun da zai shiga cikin wani hali hakan ga mai wuya.
Domin tantance yadda mazauna birnin Yamai suka karɓi rigakafin na COVID-19, ministan kiwon lafiya ya leƙa wasu daga cikin cibiyoyin da aka keɓe don wannan aiki. Taron mutanen da suka fito na nunin abin ya samu karɓuwa.
To ni na zana ita harko daga watan da wuce, yanzu aka samu sati uku muka dawo in ta jiki. To ni gaskiya na yi ban samu komai, ban samu matsala komai ba, ban shiga ko ciwon kai ko wani matsala. Ina zana ga ita jiki masu yin zan ta kinna su siyar rigakafi ne an kawo mana kowa ya zo ya yi. Na mai da komai daga Allah ne dai.
Sabis ɗin muka ɗan yi misali muka gani sai muka taho gaba ɗaya mai rigakafi wannan ciwo da na duniya tare mutum. Yayi rigakafi premier dose kika ce zan dauka
a tsakiyar watan jiya ne jamhuriyar Nijar ta karbi tallafin alluran AstraZeneca 350,000 a karkashin shirin COVAX mai hangen tallafawa kasashe matalauta. Makonni biyu kenan bayan da hukumomin kasar suka karbi wani tallafin kasar China mai kunshe da allurar Sinopharm 400,000. Mafarin kaddamar da wannan kamfe a dukkan fadin kasar mai yawan mutane miliyan 22. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.